واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya nufashe mu da kasancewa cikin yammaci na yini na biyar daga cikin kwanakin wannan watan da ya barka. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadun da muka gabatar a kwanakin da suka shuɗe, da wanda muka yi yau, da wanda za a yi gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ƙarshen wannan wata cikin bautata masa kamar yadda ya nuna mana farko. Allah subhanahu wa ta'ala ya bari mu gudanar da wannan ibada kamar yadda ya saukar a cikin littafinsa, kamar yadda annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Mala Allah ya kaddara mai tafiya, ya ce a zo a rike ɗora daga inda aka tsaya. Amma ina gani za mu ɗan koma bayan mu karanta ayoyi na arziki, domin ɗauka ake yi wara abin ya tafi bai ɗaya salo guda da shi malam ya fara daga farkon suratul baqara. Insha Allah zuwa ya dawo ranar Lahadi, waɗannan ayoyin za mu karanta ayoyi shida da Allah madaukakin sarki ya yi bayani wannan ibada ta shi. Insha Allah idan ya zo sai ya ɗora daga can wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kamar yadda na faɗa, domin karatun ya tafi salo ɗaya, domin kada hanya ko tafarkin su bambanta. Insha Allah Allah ranma zai karanto mana ayoyi biyu daga cikin waɗannan. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyin gaba da ku shiga cikin abin da Allah ya faɗa. Malam musulunci suna cewa duk wata ibada da musulmi ya kasance a cikinta wajibi ne nisanta. Abinda suke nufi, yanzu ɗayanmu da ba shi da dama ta zuwa aikin hajji, da ya yi niyya ba, bai shiri ba, bai waje ba a gare shi ya koyi waɗannan hukunce-hukunce duk da in ya koya ana son haka. Amma duk wanda ya biya kuɗi ya fara motsi na ƙoƙarin zuwa wajibinsa ne ya koyi aikin hajji, idan ya jiri da jahilci Allah maɗaukakin sarki zai kama shi da haka. Mutumin da yake da dukiya wajibi ne ya koyi hukunce-hukunce, kusan hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala da suka danganci wannan ibada, wacce dukiya ce ake fitar mata, sannan suwa za a ba wannan zakkar ya ake rabawa. Haka wannan ibada ta asibi da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana kasancewa a cikinta. Wajibinmu ne mu san abin da ya wajaba mu sani dangane da ita. Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa a wannan sura ta Baqara ya ambaci ayoyi guda shida. Waɗannan ayoyi shidan subhanahu wa ta'ala ya taƙaita hukunce-hukuncen azumi a cikinsu. Duk wata magana da za ka ji dangane da azumi, a cikin littafin hadisi ko cikin littafi na fiqh ko a bakin wani malami to sharhi yake yi wa waɗannan ayoyi masu daraja kuma shi alqur'ani da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo ne a matsayin ka'idoji din kullallu aya daya idan za a yi bayani ta sai ai tai hadisi daya na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga wani malami ya dauka ya littafi wani littafin ba ma guda daya ba sai littafi biyu ai littafi har uku ma to kun ga yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara mana kasancewa a cikin wannan wata na Ramadan wajibin mu ne mu dinga sanin me Allah madaukakin sarki yace ayi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da wannan ibada sahabban sa na kurai da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya suka yi to babu inda mutum zai koyi wannan ba tare da kuskure ba ko fadin wani ko ra'ayin wani babu wani waje da wuce littafin Allah subhanahu wataala yasa wasu wajaje kamar kasashen Larabawa su suka karanta wa mutane hadisai su suka danganci azumi wato sun buba da karfi dai wajen batu da bayani akan watan azumi da abin da ya faru a cikin azumi da abin da ake yi a cikin watan azumi to mu kuma anan al'ada ta gudana tafsiri ake yi shi kuma alqur'ani akwai komai a ciki akwai azumi sannan akwai wani azumin a ciki Allah subhanahu wataala ya tada Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka bada gaskiya ga Allah suka yi aiki da shari'ar sa suka bi manzon sallallahu alaihi wasallam kutiba alaikum as-siyam ar-rubta azmi akankum ana an wajabta an farlanta kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yata aka wajabta akan wadanda suka gabace ku su wane ne za mu ji insha Allah la'allakum tattaquna sammanin za ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sanya kariya tsakaninku da fushin Allah kariya tsakaninku da azabar Allah madaukakin sarki da kariya tsakaninku da wuta wannan kariyar kuma su ne ayyuka na kwarai ayyuka na gari mafi girma daga cikin waɗannan ayyuka babu kamar wannan ibada ta azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi ingantacce Abu Qatada ya rawaito yace man sa'a yawma fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'ala an-nar 70 kharifan duk wanda ya azumci yini daya domin Allah subhanahu wataala Allah ya nisantar da fuskarsa daga wuta tsawon tafiyar shekaru 70 tsakanin sa da wuta kuma aka yi magana aka ce kaza zai faru a ranar tashin alkiyama aka ambaci shekaru ba irin waɗannan shekarun nan bane din shekarun lahira subhanahu wataala yana cewa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yini daya a wajen ubangijinka ya rasulullahi kamar shekaru 1000 ne cikin abin da kuke kirgawa yini daya a wajen Allah subhanahu wataala yana daidai da shekara 1000 mu a wajen Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya azumci yini daya kowanne azumi wannan bayyana ramadan malamai suka ce shi kuma azumi na ramadan ya falalarsa take wannan kowanne irin azumi mutum yake subhanahu wataala ya sanya kariya tsakanin sa da wuta kamar tsawon shekaru 70 ma'ana ba sai dan tawo ba za ta gaci ba ba zai ji kanshin ta ba da sauran tirirnta da sauran hayaki da duk ma abin da ya dangance ta shi babu abin da ya hada shi da ita Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai suka ce Allah subhanahu wataala yace la'allakum tattaqun an ce ku yi azumi ne tsammanin kwa samu takwa takwa kwa kai da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki za ku kai ku zama to mutane na kirki ta yadda duk abin da Allah da manzon suka ce ai za ku yi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yazo a cikin alqur'ani sai alqur'ani ne ba za a ga kuna aikatawa to idan muka dauki wannan ayar gaba gaba inda Allah madaukakin sarki yace ya koda da suka bada gaskiya ga Allah Abdullahi bin Mas'ud رضي الله عنه بفضل على رمى شكين صحابي كما مثلا تفسيري يدعي وتفسيري وتوسند دعي وتفسيري يا كيغا حرينا بدا بعد الفهري با يتي نارسي دوين دري ناكي حدسا يتي باب ونمتن باب وتعايا لتسوك أسفل لتافم الله يا illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa ayna nazalat wa law kuntu a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughuhu al-ibil la'taytu ita wallahi babu wata aya ita sauka a cikin littafin Allah bace na san lokacin da ta sauka da kuma akan wa ta sauka an taba rawaito irin wannan daga Ali radiyallahu anhu duka su manyan malami ne a cikin sahabbai malam ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi yake cewa suna daga cikin waɗanda suka kai su yi fatawa tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa cewa a tambaye su yana cewa ai karatu a wurin su Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk lokacin da kaji Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ya ce fa ar'iha sam'aka ka bada aran kunnanka yace imma khairan tu'maru bihi aw sharratun ha ce inde kaji Allah a cikin alqur'ani yace ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ko dai a maka umarni da alkhairi abinda zai amfane ka a nan duniya ko abinda zai amfane ka a lahira ko abinda zai amfane ka a cikin duniyar da lahira da hukuncin musulunci ya kaske zuwa sallah akwai amfaninta a nan duniya tana da amfani a lahira azumi yana da amfani a duniya amma mafi tsokana amfanin a lahira ne haka sauran ibadu ga baki daya tace to in kaji Allah ya ce ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ka saurara ko dai a maka umarni da alkhairi ko kuma a haninka a barin aikata sharri wani abu da suka aikata cutarwa gaggautacciya za ta same ka a nan duniya gaba da lahira wanda an san a can idan Allah madaukakin sarki bai yafe ba an san wuta za a shiga Allah madaukakin sarki ya kiya shi to yace ya ku waɗanda suka yi imani wannan lakazi na imani kullum muna faɗa ya kamata mu dinga harawo ma'anar kalmar musan abin da ya dangance shi musan abin da yake kara imani da ababen da idan aka aikata imanin bawa yake raguwa sannan tasiri mafi girma na raguwar imani shine mai mutum ya fada cikin aikata ayyukan ashhadu ayyukan sabu yace ya waɗanda suka bada gaskiya ga Allah waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu kuma suna cewa wannan imanin in aka ce imani ana nufin gaskatawa gaskatawa imani a shari'a ta Allah madaukakin sarki malamai suka ce shine qawlu bil lisan akwai wani abu ne da mutum zai faɗa da hannu wa amalu bil arkan sannan abin nan da ya faɗa da hannu dole ne a ganshi akan gabansa yace imani da Allah to sai a ganshi a cikin masu aikata aikin sai a ganshi a cikin masu aikata aikin imani daga imanin a hannu a hannunsa daga imanin a kafarsa ba zai taka ya tafi wajen da Allah madaukakin sarki ba so a gani a gannansa da jinsa ba zai taba jin abin da Allah subhanahu wataala ya hada ba duk mutumin da yace ya yi imani da harshensa amma hannunsa yana zalantar mutane yana dukan mutane yana daukan kayan mutane suka ce akwai matsala a nan a samu matsala tsakanin abin da ake faɗa da abin da gabai su ya aikatawa sannan kuma wa i'tiqadun bil janan shine mutum ya kudirta da zuciyarsa to me zai kudirta waɗancan rukunan imani guda shida ya yi imani da Allah ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala yana nan shi ya halicci wannan duniyar shi yake jujjuya ta sannan ya yi imani da mala'ikun Allah suna nan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wasu ko su bai ba mu labarin su ba wasu ya ba su aikace-aikace sannan ya yi imani da littattafan Allah wanda ya sani da wanda bai sani ba wanda aka ba mu labari a cikin Qur'ani wanda ba babu ba sannan ya yi imani da manzannin Allah da suka zo da littattafan cewar wasu mutane ne masu daraja da Allah madaukakin sarki ya fifita su akan sauran halittu waɗanda ya sani da wanda bai sani ba sannan ya yi imani da kaddara da ranar karshe ko ranar tashin alkiyama ya san akwai wannan yini da yake farawa daga mutuwa domin man ma ta kama ta ya mutu duk wanda ya mutu alkiyama sa ta tsaya sa'annan ya yi imani da kaddara alkhairi da sharri mai daɗi da mara daɗi ko bara ko baka malamai duk suna ambatawa to idan mutum ya tabbatar da waɗannan ababai guda shida a cikin zuciyarsa harshen sa ya faɗa sannan aka gani a gabansa shi ake cewa mu'min ne imani. To wannan imanin yana raguwa sannan yana karuwa, wannan ita ce aqida ta kwarai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akan ta. Sai samalan al-Hafiz al-Hakimi yake fada sai imanuna yazidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bi zallati wa ahluhu fihi ala tafadul hal anta kal amlaki am kar rusul. Yace imanu yana karuwa kuma yana raguwa, imani yana karuwa ta hanyar karuwar ayyuka na kwarai, sannan imani yana raguwa ta hanyar aikata sako. Dan mutum yayi imani wato zai kasance wani abu daskararre a tsaye, idan ya aikata aiki na kwarai sai ya sama, dan ya daina aikin sai ya tsaya, dan ya saba Allah madaukakin sarki kuma sai ya sauka. To sako shi yake sa imani ya sauka, aikata ayyuka na kwarai kuma shine abin da yake habaka imani. Yace wa ahluhu fihi ala tafadul, ma abota imani su mu'minai suna da fifiko a cikin sa. Wani ya fi wani imani, wannan yana rabi ne ga wasu da suke cewa imani abu ɗaya ne, abu ɗaya ne imanin kowa, suka ce imanin mutane gaba ɗaya dukkan matsayinsa ɗaya abu ɗaya ne. To sai ya kawo hujja ta hankali ya ce hal anta kal amlaki am kar rusul, shin kai ka yadda imaninka kamar na mala'iku ne, ka yadda imaninka karbin imanin ta ɗaya da karbin da imanin mala'ika Jibril. Ya ce amkar rusuli, ka yadda kai ka yi kusa da annabawan Allah madaukakin sarki wajen karbin imani, wasu ka yadda tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya tarayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a karbin imani, za ka iya irin sallah da yi. To waɗancan kaga wannan shi ke tabbatar maka da kuskuren wancan tafarkin da suke cewa imani abu ɗaya ne, baya karuwa baya raguwa, sannan sabon Allah madaukakin sarki baya fitar da imani. Duk wanda ya faɗi wannan lallai bai nazarci alqur'ani da kyau ba. Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana, haka ne, wa ala rabbihim yatawakkalun. Lallai sani kawai su masu imani su ne waɗanda idan aka ambaci Allah madaukakin sarki zukatansu ke raurawa, suna jin tsoro. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan ana karanta ayoyin Allah a gare su, zadatum imanan, sukan kara musu imani. Kuma Allah ya faɗa wa waje liyazdadu imanan ma'a imani, durin su kara imani tare da nasu da suna da shi, amma domin su kara imani shi yasa aka ce su yi kaza su yi kaza. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wannan imanin har ila yau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai masu daraja, yace imani yana da ɗanɗano, yana da zaki. Mun ga ba ɗanɗana saboda ba mu kai wannan matakin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qata'a al-iman, ya ɗanɗana zakin imani, wa man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, duk wanda yadda da Allah a matsayin ubangiji to ya ɗanɗana zakin imani. Ba ya yi watsi da sauran abu, ya riƙe Allah madaukakin sarki, to wannan mu'mini. Duk wanda ya yarda musulunci a matsayin addini, wa raditu lakum al-islam dinan, na yarda muku musulunci a matsayin addini, to wannan mutum shi ma ya ɗanɗana zakin imani. Sannan duk wanda ya yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo dan aike daga Allah madaukakin sarki Annabi, shi ma wannan ya ɗanɗana zakin imani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa cikin wani hadisi da ya inganta, yace talatun man kunna fihi wajada bihi halamat al-iman, abubuwa uku duk wanda ya kasance a cikin su ya ɗanɗana zaƙin imani. Wanda suka ɗanɗana zaƙin imani su ne mutanen da idan aka yi sallar azhar suke Allah Allah a kira al-asr, shi ne mutumin da yake a shautin dare ya tashi ya sallar dare, mutumin da yake jira ranar yin azumi ta yi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu, mu kuma abin da kuka gaza ke, yace ababen duk wanda ya kasance a cikin su to ya ɗanɗana zakin imani, ya kai ga hakikanin abin da ake so a kai. Yace man radiya billahi rabban an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يتي متن يقونتي ونباو ba saboda komai yake kaunar sa ba sai domin Allah madaukakin sarki mutun ne na kwarai ba yana wani abu yake bashi ba ba wani abu yake nema a wajen sa ba a'a saboda mutun ne na kwarai yana san Allah shi ma yake kaunar sa yace wannan shi ma ya san me ake kira sarki imani yace wa an yuhibbal mar'a wa an yakraha an ya'uda fil kufri sannan yaji tsoron ya kyamace komawa cikin kafirci ba'da id anqadahu Allah min bayan Allah madaukakin sarki ya samu shi daga ciki kamar ya karahu an yakudafa billah kamar yadda yake kiyamata a jefa shi a cikin wuta. To wannan kenan a aikace idan muka duba rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ga haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaunar sallah kamar yadda muke kaunar kudi a yanzu. Allah Allah yake lokacin sallah yayi a kira sallah su shiga sallah. Aran sharwatu a daga rishi da cewa arihina biha ya bilal ya bilal ka hutar da mu da wannan kiran sallah kina mana sallah bi sallah mu dai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat idan wani labari yazo ya daga mai hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zabura zuwa sallah a cikin sallah yake samun natsuwa sallah da mu kuma muke daukar ta a matsayin wani nauyi yanzu yanzu a ce a hada sallah ayi kaza ayi kaza ayi sauri ayi ka juya a tafi domin mutane suna gani kamar wani haraji aka tura musu ko kuma wani dutse suna Allah Allah su sauke su aje ya dame su. To wannan raunin imani shi yake kawo lalle sallah tana da nauyi amma Allah madaukakin sarki ya ce illa alal khashi'in sai ga masu khushu'i masu jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda suka kansu suka natsu da imani suka natsu da Allah subhanahu wataala su ba sa ganin ba sa jin nauyin sallah saboda wannan duba dawainiyar irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wahala da yake sha a cikin yini shine malami duk wanda yake da fatawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk wanda yake neman wani abu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta idan ba ko yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam za a kai shi in za a je sulhu Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi sai ji komai na mutanen Madina ya kan faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutumin da yake da irin wannan shagulgulan amma a ce maka yayi sallah da raka da izu 20 duk ya gama wannan fa idza farata fansab wa ila rabbika farata idan ka kare da shagulgulan yini to ka zo ka kafu domin sallah ga ubangijinka sannan zuwa ga ubangijinka ka kudaita har wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da surori bakwai da suka fito wani sai tun daga Bakara zuwa Tauba har wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wani dare yayi raka'a daya da izu 10 kuma ba irin karatun da muke yi ba kana idza marra bi ayatin fiha su'alin sa'al idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kan ayat da Allah yake umarni da a roke shi sai ya tsaya roki Allah sai ya gama da addu'ar kafin ya ci gaba idan yazo kan ayar ta'awudi neman tsari daga Allah madaukakin sarki neman tsari daga wuta neman tsari daga shedan neman tsari daga makirci na kafirai sai ya tsaya ya nemi wannan tsari da kariya kafin ya wuce a haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a daya da wadannan izu 10 to idan muka sako kan sahabbai wata rana an fita yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi zango a cikin dare sai ya ce wa zai mana gadi mutum biyu daga cikin sahabbai suka tashi suka yi tadawuri suka ce da su suka zo sai suka yi yarjejeniya akan ɗaya daga cikin su ya fara yin bacci a farkon dare dan ya huta sai ya farka ya karbi wancan shi ma sai ya sake kwanciya sahabin da yake gadi sai ya ga da ya zauna sai gwane amfani da dama sai sallah aka ce sai kafarta sallah wanda daga cikin kafirai da aka yake su aka ce musulmai sun ji mai an yi mai wani laifi an taba mai wani abu sai ya biyo bayan tawakar musulmai da ita wasu ya anyi ne gadi na Nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan rijalar ya daga nesa yana tsaye na sallah aka ce sai ya auna shi ya saka mai kibiya da kasa sallah ya ci gaba da yi sai da mai uku jini kamar zai dauke shi sai rarraba ya je ya tashi abocin sa sai ya ganshi tare da jini yace me yasa baka tashi ni ba daga kibiya ta farko da ta same ka yace wallahi ina cikin wata sura ce bana so na katsi su ka duba ba yadda suke rayuwa idan ka sako wanda suke kasa da zuma wanda suke bayan tabi'i sai daga cikin su yake cewa da waya alakul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min an-na'im la jalabuna alayhi bisuyu da sarakuna da ayyan sarakuna duk irin jin dadin da suke sun san abin da muke ciki na ni'ima da jin dadi da wadatar zuci da nasuwa yace da sun yake mu akai da takubba aka ce ina fadin maganan nan ne amma yana diban ruwa na rafi zai sha wani zai ce wanda yake shan ruwan rafi ina wani zancen jin dadi tattare da shi to duk wanda zuciyarsa babu nasuwa bai san jin dadi ba kaga wannan turawa da suke da manyan gine-gine da gidaje da motoci da hanyoyi masu kyau da wajajen shakatawa kai kafin su jin dadi kafin su nasuwa saboda kana sallah kana sanya goshinka a ƙasa kana ambata Allah kana karatun Alƙur'ani duk wanda bai san waɗannan ababen ba har ya bar duniya wallahi zuciyarsa ba ta samu nasuwa ba me yasa suke kashe kansu in suna jin dadi an samu ba wasu saboda rashin imani saboda ba su san Allah ba saboda ita zuciya Allah madaukakin sarki ya yi ta saboda kauna ta so wani abu wannan abu kuma shine Allah madaukakin sarki da farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ababen da aka bada dama a kaunace su yaya mata iyaye abokai da sauransu amma an yi zuciya ne dan a sanya Allah madaukakin sarki a ciki to so wannan gurbi na Allah da manzon sa yana nan farko ba ko me yake shi yasa suke neman me za su ciki wannan gurbin da shi kuma ba za ka taba samu ba kasa duk wanda baya sanya goshi a kasa baya ambaton Allah baya karatun Alqur'ani baya sauraron Alqur'ani baya jin hadisai to duk dukiyar sa sai dai kai dai ka ganci kawai yana dariya amma bai san nasuwa ba anan ma wadanda suke sabawa Allah madaukakin sarki za ka gansu da tarin dukiya wasu sai musu allura suke mace wasu sai sun haɗi kwaya suke mace saboda me sabo ko da musulmai ne shaykh al-islam ibn taymiyyah lokacin da aka rufe shi a fursuna na fassara mana wancan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya dandani zakin imani yace ما يصنع بي أعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري أن نارد فهي معي لا تفارقني فهو معي لا يفارقني إيشي أبو خلق أبانا هذا سيدني ما أم كل شيء أنا دمشق تسيريا لا ينزو أم كل شيء مصر أم كل شيء إن يكتو وتنليك أن أساك ريفيش إذا فدك السياء ريفيش إيشي تو أبو خلق أبانا هذا سيدني أنا جنتي وبستاني في صدري إيشي ني duk wani abu da sayyida da jin dadi da nasuwa yana cikin girjina yace wannan kuma babu wanda yake da sultani akan zuciya ta dan adam sai Allah zuma sun yaga dama sai ma ƙarya in shekara 10 aka baka kama shi ba yace ina kaunar ka amma ba ya kaunar ka ko ba za ka sani ba idan yana da wayo idan ya cika munafiki ba za ka iya gane domin Allah madaukakin sarki shi ya barwa kansa sani da wannan abin da yake cikin zuciya sai Allah madaukakin sarki shi yasa yace ya alabu sirra wa akhfa Allah shine masanin sirri abinda wani ya sirranta wani wa akhfa abinda yake mafi tuya wanda bai ma fada wa kowa ba shine akhfa Allah madaukakin sarki bi yana sana da wani sai shi kullu islam yake cewa waɗannan abokan zaman ya zasu yi da ni yace ni nasuwa ta da jin dadi na duk yana cikin zuciyata yace anna rubtu fa hiya ma'i la tufariquni duk inda na tafi kuma ina tafiya da wannan nasuwa baya taba rabuwa da ni saboda ko ina ka same shi zaka samu yana mutan Allah madaukakin sarki zai karanta alqur'ani yace ya sauke alqur'ani so 80 a inda aka kulle shi tana cikin sauka ta 80 ne yazo innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir aka ce fadi da su to yace qatli shahada in suka kace inna shahada domin a hanyar Allah madaukakin sarki aka ce shi gaskiya ya fada masjidadi ba yace wa ikhraji min baladi siya idan suka fidda ni daga cikin garin to zan tafi in yi yawo da ido a kasar Allah madaukakin sarki zan tarar da wasu musulman in karantar da su na kore ne yace wa hafsi khalwa idan suka tsare ni a kurkuku nan kuma na samu wajen halwa na samu wajen bautar Allah madaukakin sarki su je can su yi ta sha'anin su na duniya ni kuma an sama min wajen zikiri za a kawo min ci da sha to kaga waɗanda suka san Allah madaukakin sarki kenan haka almajirin sa ibn qayyim haka dan ne yake ta tafiya kasar Allah madaukakin sarki ba ta taba gofanta da irin waɗannan mutane duk lokacin da aka ambaci imani sai mu dinga arabu wasu ababe kaɗan kamar irin waɗannan kuma kowa ya dinga kokari ya haɓaka imani sa imani yana samun karuwa ta hanyar karuwar aiki kana yin sallah zai hawo kana yin azumi zai hawo ka karanta alqur'ani zai hawo idan ka daina aiki zai tsaya ka saba Allah madaukakin sarki kuma ya kasa aka sake sabo ba to bai sake yin kasa har a tafi can wajen da zai zama kawai ainihin imani ne ya rage musulmi kuma imani baya taba haduwa da ayyukan banza annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da tace ce la yazni sa'i hina yazni wa huwa mu'min bai zina ba bayan zina lokacin alhalin yana mu'min wata riwaya ta fassara aka ce za a zara imanin za a kwabe daga abarinsa sai ya kammala abin da zai kammala sai a dawo mai da imani amma imani da waɗannan ayyukan sun yi hannun riga ba sa taɓa addu'a Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka rubuta akan waɗanda suka gabace ku ki azumi suka ce shine kamewa a barin kominin a larabce idan iska ba ta kaɗawa ana cewa iska ta yi azumi idan mutum ya yi shiru ya iya yi magana ana cewa ya yi azumi shiyasa Allah madaukakin sarki ya rawaito daga nan Maryam inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya na yi wa Allah bakance amma na magana ba zan yi wa wannan adam magana ba yau sai tai shiru dan ta annabi Isa ya ba su amsa da suka ce ina kika samu wannan dan kaga wannan shirin da kai da kamin a barin magana sai ta ce sauman azumi to a larace ko kuma a shari'a ta Allah madaukakin sarki suka ce azumi shine kamewa a barin duk abin da yake lalata azumi tun daga ketowar alfijir farkon yini kenan har zuwa faduwar rana karshen yini kamewa a barin ci da sha da saduwa a wani lokaci tare da niyya don mutum zai iya wani bai ciwa amma ba za a ce ya yi azumi ba sai ya wani bai ciwa wani abu ya ɗauke mai hankali amma ba za a ce ya yi azumi ba sai da niyya ya ce aka ce fi waqtin maqsusin a wani lokaci ce bantacce shi ne daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ko ثم اتموا الصيام الى الليل تو الله سبحانه وتعالى كما wannan azumin an saukar da shi an wajabta shi suka ce wata daya da yan kwanaki kafin yakin badar shekara ta biyu kenan bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a ina domin yakin badar an yi ne a 17 ga wata ramadan ga wata na azumi 17 ga watan azumi sannan shine azumi na farko da aka yi a musulunci shekara ta biyu bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi madaukakin sarki ce mun wajabta wannan azumin akan ku kamar yadda muka wajabta akan waɗanda suka gabace ku Malam Ibnul Jauzi cikin tafsirin sa yake cewa sun bada tafsiri uku akan wannan su waye waɗanda suka gabace mu da Allah madaukakin sarki ya ce su yi azumi yace hum ahlul kitab wasu suka ce su ne ma'abuta littafi yahudu kenan da nasara da su muka fi sani su suka fi kusa da wasu suka ce a'a an nasara khassa ana nufin kiristoci su kadai sune Allah madaukakin sarki yace su yi azumi kamar yadda aka ce ni wasu malamai suka ce jami'u ahlil milal dukkan ma'abuta addinai da suka gabace mu kowa an ce yi azumi ma rawaito irin wannan daga al-Hasan al-Basri man bagawi a kafin littafin yace wallahi an ce su yi azumi kwana 30 kamar yadda aka ce ni to Allah madaukakin sarki yace kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka gabace shin azumin da aka ce ni ko azumin da aka ce su yi suma wata ɗaya ne sannan wata ɗaya shine wata Ramadan ko kuma a adadin ne daya namu da nasu ko kuma siffar azumin da lokacin da za a yi tsakanin fitowar almijir zuwa faduwar rana suma haka aka ce su yi ko ba haka ba duk malaman tafsiri sun ambata amma su nasara aka ce azumin su wani lokaci yakan faɗo a lokacin zafi wani lokaci yakan faɗo a lokacin sanyi in ya faɗo a lokacin zafi sai su yi wa shari'a wayo su kewayeta sai su ce an ɗage azumin wannan shekara sai lokacin sanyi ya faɗo a lokacin zafi to da suka yi haka a shekarar farko sai suka gane cewa sun saba wa Allah madaukakin sarki sai suka ce to mu zo mu yi yarjejeniya malaman su kenan Allah madaukakin sarki ya ba su gadin addinin amma suka ci amana suka jirkita suka canza suka kara suka rage suka ce to mu kara kwana 10 ya zama kafara a gare mu saboda mun canza watan da Allah madaukakin sarki ya ce ai sai suka kara 10 ya zama nawa ya zama 40 in ka ce wata ɗaya za a yi a kara 10 ya zama 40 aka ce wanda daga cikin sarakunan su Imam Bukhari ya kawo wannan gargashin tafsirin ayat wanda daga cikin sarakunan su shi kuma shi ma wani lokaci wata bukata ta zo mai ko jinya ko abin da yake ma da haka shi ma sai wa Allah madaukakin sarki ba kance in har Allah madaukakin sarki biya mai wannan bukatar to zai kara wannan azumi tunda su sarakunan su kusan bota ta musu ma suke aka ce da Allah madaukakin sarki biya mai bukatar sai ya kara sati daya sai zama kusan kwana 47 wani sarki da yazo bayan sa da yazo sai ya ce ku cike mana kuyi 50 menene hukum sai azumin su ya koma ya zama kwana 50 amma ƙarya suke yi Allah madaukakin sarki abin da ya saukar musu shine wata ɗaya kamar yadda aka ce ni didda alqur'ani da ya ƙara haske ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ƙarin haske ba dangane da wannan an ce dai ni azumi kamar yadda aka ce su to malamai suke cewa abin da yasa Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu cewa ya ce mu kamar yadda ya wajabta akan mu kamar yadda ya wajabta akan waɗanda suka gabace mu aka ce domin ibada ta zo mana da sauki mu ji cewa ba mu bane farau wasu sun yi ba su mutu ba kuma mutane ne kamar ku me yasa wani daga cikin ku zai karaya wasu da wasu daga cikin musulmai suka ji korotin da suke yi gaba zuwan azumi abin ko ba mu dadin ji wani wasu suna mutane suna murna ana daukin watan Ramadan da abin da yake cikin alkhairi da gafara ciyarwa da sauransu shi yace shi fa ba zai yi munafurci ba gaskiya baya son zuwan wannan wata subhanallah to kaga wannan sai mai uzuri a zaunar da shi a karantar da shi menene musuluncin tukunna waye ne shi sannan waye mahallin sa kafin a zo a fara mai maganar ibada ta azumi wannan sai ka koma an gyara tauhidin sa tukun kafin ka zo kai masa ibada magana ibada ta azumi Allah madaukakin sarki shi da to abu mafi girma dangane da azumi Allah ya ce me yasa muka ce ku yi la'allakum tattaqun an ce ku yi azumi ne tsammanin ko ba samu takawa wasu suna cewa la'allakum tattaquna mahduratis siyam an ce ku yi azumi ne ko za ku kiyaye dokoki na azumin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ya ce duk wanda ya yi azumin sa zai karye ko kuma azumin sa zai targade ko kuma ladan zai rabu amma da yawa suna cewa a bar abin abu dai an ce a samu takawa to kaga duk lokacin da aka yi azumi sai mutum ya tsaya ya duba imanin sa a yau ya karu ko bai karu ba imani bai karu ba to sai bincike azumin sa domin duk waɗannan ayyukan na musulunci kama daga tauhidi zuwa sallah zakka aikin hajji da shi kanshi da ita kanta ibada ta azumi duka an ce ayi ne don a samu sarkin zuciya don zuciya ta tsarkaka ma'ana za a samu takawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ce ku yi azumi ne saboda ku samu takawa me yake nufi da takawa kaga tunda azumin gaba daya an ce ayi shi ne don a samu takawa ya kamata ku san me ce takawa domin mu duba mu gani mun samu takawa ko ba mu samu ba in ba a samu ba to azumin da aka yi ba irin wanda Allah madaukakin sarki ya ce ayi bane ba azumi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba domin duk wanda yayi azumin da Allah ya saukar a alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara haske a cikin sunnarsa to zai samu takawa ba makawa amma kar mu yi azumi ko tantancin irin sallar da dai muke yi ga sallar ana yi amma bata ana mu aikata komai ba bayan Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu mun san maganar Allah maganar Allah madaukakin sarki ba ta tashi maganar Allah ba kariya a ciki tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha wa bi Allah gaskiyar zance to Allah ya ce mana sallah tana hali dangane da alfasha da munkar to sai ka dawo cikin rayuwar mu muna sallah ba mu daina yi ba amma muna albasha muna kokari ana zalunci babu abin da ba a aikatawa kuma in ka zo sai ka samu wadanda suke aikata mutane ne da ba su daina sallar ba to wace irin sallah ake wace irin sallah ake sallah dai da Allah ya ce inna salata suka ce wannan alif da lam tana nuna sallah cikakkiya da Allah ya ce ba irin wacce muke yi ba mu sai mu koma mu ga wace irin sallah Allah subhanahu wataala ya ce ayi ba kawai a zo lokaci yana yi ba a kabbara ayi sauran irin abubuwan da muke yi a irin sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da sahabbai ba za mu irin ta bada irin ta bada bisa dari amma sai mu kamanta fatashabbahu in lam takunu mithlahu illa tashabbuha bil tirab fala yi kokarin kamanceceniya ko da ba za ku kasance kamar su ba domin yin kamanceceniya da mutanen kwarai wannan ba rabauta ce to malam ibnu utaymin alayhi rahmatullah yake cewa duk mutumin da kaga yana sallah haka za a iya saukar da wannan akan azumi da sauran ibadu gaba daya sai in kaga mutum yana sallah bata hana shi aikata zanubai ba da katobara da kaba'ira yace dayan biyu ne ko dai ba a karban sallar kwata kwata ko kuma akwai kurakurai ba daidai yake yi ba yace amma ba makawa duk wanda yi sallah irin wacce Allah ya saukar annabi ya karantar wallahi ba za ta bashi yayi aikin banza ba ba zai yi ba Allah ba za ta taba aduwa da waɗannan ayyukan ba to kaga lallai akwai matsala wallahi madaukakin sarki ce ya ce ai azumi ne dan a samu takawa me ce ce takawa suka ce al-wiqaya daga kariya tun ya kasanya katanga tsakaninsa da wani abu da yake tsoro misalan madaukakin sarki ya jingina ta wani lokaci zuwa ga Allah yace wattaqullah wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah ma'ana ku sanya kariya tsakaninku da kushin Allah da azabarsa wani lokaci an jingina ta zuwa ga wuta wattaqunnar allati wa'iddat lil kafirin ku ji tsoron fadawa wuta wacce aka tanade ta musamman saboda kafirai ma'ana ku sanya kariya tsakaninku da wuta kar ku sake ku fada ciki to takawa shine kariya da mutum zai sanya tsakaninsa da duk wani mummunan abu Ali radiyallahu anhu an rawaito da gare shi ya fassara takawa da abu biyu yace al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yawmir rahim idan aka ce takawa wannan da Allah madaukakin sarki yace yi azumi dan mu same ta yace a bashi guda uku jin tsoron Allah ma abocin girma da aiki da abin da aka saukar alqur'ani da fassarar alqur'ani sunna kaga ba a rabe waɗannan ababe guda biyu duk wanda ya rabe tsakanin su to suka ce ya rabe tsakanin Allah da manzansa cewa yake yi iman da Allah bai iman da manzon Allah ba suka ce ba mun ka da hadisi haka mutum yake faɗa ba sai ka bata lokacin ka badan jannati in ka iman da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata da duk abin da ya tabbatar da sifarsa ta hali da ta halinta da tarihin sa ma gabaci dai dole ka yarda da shi yace da imani da abin da aka saukar yace war ridha bil qalil mutum yadda da dan kadan da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma sana halayen dan adam ma suna cewa in ka zo ka ce sa'ada nasuwa jin dadin zuci da nasuwa da me yake samu ko taya yake samu me yake samar da ita sai su ce maka a kawai mutum yadda da abin da Allah ya bashi ba wani kudi zaka tara wata dukiya ko ka mallaki kadarori sune za su sa ka ji dadin wannan rayuwa ba wasu sun mallaka ba sai ya bace wani kuma ba shi da shi amma yana kwanciya minti biyu bacin ya dauke shi zai huta ya tashi a cigaba da daga inda aka tsaya washe gari suka ce kawai mutun ya dada abinda Allah madaukakin sarki ya bashi me naira dubu in ya gamsu da wannan dubu ya hakura da ita yace bari gurgudan abinda za ta mai me dubu dari ko me miliyan daya idan bai gamsu da ita ba aka zai ji ta wahala to wannan kuma yana cikin nasuwa to yace shine mutun ya yadda kana'a kenan da dan kadan da Allah madaukakin sarki ya bashi wal isti'dadu li yawmir rahim yace abnahu shine tanadi da tattali domin ranar tafiya ranar mutuwa duk mutumin da kaga ranar mutuwa ba ta dame shi ba ba abin da ya hada shi da alkiyama kiyama ba ta lissafin sa wannan mutumin akwai alamar babu zakawa ta tare da shi wa Ali radiyallahu anhu an rawato da gari shi yace wadannan ababe hudu sune zakawa wato kamar ana cewa an ce mu yi azumi dan mu sami wadannan ababe Abu Hurairah radiyallahu anhu kuma an rawato da gari wani yace mai mattaqwa Allah madaukakin sarki yace aji tsoron sa yace aji tsoron fada wuta yace aji tsoron sa dubbai aji tsoron kaza to me yake nufi da wannan subhanahu wa ta'ala sai Abu Huraira afwan sai yace hal akhadta tariqan da shauk yace shin ka taba bi ta wata hanya da akwai kayoyi a ciki yace eh yace to ya kai yace in naga kaya sai in kewaye in naga kaya sai in tsallake in naga kaya ta ture bana bari in taka yace to zaka tuka fa wannan ta kawar kenan in ka zo a hanyar ka zaka ga kayan sabon Allah kala kala zaka giya zaka ga caca zaka ga wani ne zaka duka tsallake ka wuce ba abinda ya daka shi sai yadda kai wa kaya sai abinda zai cutar da kai to wannan zuciyar ka za su cutar wancan gangan jiki gangar jiki za su cutar to shan giya zuciya take cutarwa tata sata zina riba da sauran ababe da Allah madaukakin sarki ya hana da shirka uwa uba to wannan kuma zuciya suke lalatawa ma gaba daya to saboda haka musamman wannan bigire na aya ya kamata mu kula da wannan wannan azumin an ce ni ne ba dan mu jiwa ba dan mu shaki shiruwa ba da dan mu wahala ba a'a an ce mu yi ne dan mu samu tsoron Allah madaukakin sarki suka ce ramadan makaranta ce da mutum zai samu guzurin da zai fuskanci sauran watanni 11 na shekara mutumin da ya yi azumi yadda aka ce sai kaga tasirin azumin tare da shi tsawon shekara guda har wani azumi sai ya zo ya tarar da wannan amma hakan ba zai yi ba sai idan mun yi azumin yadda aka ce me shi yasa Allah madaukakin sarki cikin alhadithul qudsi yace kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan aikin dan adam yace nasan in banda azumi sallah ta kace zakka da kake yi duka Allah madaukakin sarki yace na bar da sauran ayyuka an karba amma dai wannan ya dangance ku Allah madaukakin sarki ya zaba azumi daga cikin ayyukan yace wannan na wani azumi ba yace fa innahu li azumi na wani wa ana ajzi bihi ni nake ba da sakamako akan azumi malamai da suka zo sharhin wannan hadisin suka ce mala'ikan da yake rubuta aiki ma bai sallah dan azumi ba aikin da Allah madaukakin sarki ya dora mai kawai ya rubuta wane yayi azumi rana kaza ga wata kaza zance ya kare ya rubuta ya wuce shi ma bai sallah dan da Allah madaukakin sarki zai bayar ba Allah subhanahu wataala sai ya bayyana mana me yasa ya zaba azumi daga cikin ayyukan mu yace yatruku ko yad'u ta'ama wa sharabahu wa shahwatahu bil ajli ghafartu lahu yace dan adam yana barin cin sa yana barin abin sha yana barin sha'awar sa saboda girmama saboda bautata duka ya sadaukar da waɗannan ababa musulmi ne zaka tara amma mawadata babu abin da ba shi da shi na ci ko sha amma haka zai wuce cewa saka ce ba ibadar da take nuna tsantsar ikhlas kamar azumi mutum zai iya buya shi zai iya buya shi yayi wata ɗaya na wannan munafurcin babu wanda ya sani amma mutane ba sa yi to Allah subhanahu wataala wannan sadaukarwar ya karba wannan sadaukarwar ya duba yace ya karbi wannan ibada to amma azumi ba zai taba ba zai tasirin da Allah madaukakin sarki yace yana yi zakatan bayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba za mu samu wannan tasirin ba sai idan mun yi shi yadda aka ce ni kuma yana daga cikin ladabban sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yinin da mutum yake azumi ya kamata a san bambanci da yinin da baya azumi ya kamata a san mutum ranar da yake azumi cikin Ramadan ne ko wani watan Ramadan da kuma ranakun da baya azumi duk daya ba duk daya abin da yake fada shi yake bari babu canji babu wani canji abin da yake aikatawa shi din yadda ake sakaci da sallah haka za a samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqus wala yasqab fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'imun inni sa'im idan yinin azumin da yanku ya kasance fala yarqus kada ya dinga fadin ya sassun maganganu ba sa zage-zage da sauransu wala yasqab kada a same shi yana yafe-yafe malamai suka ce duk wani abu na rashin nutsuwa ba a so a samu musulmi a ciki magabatanmu na kwarai har abun kirki abubuwa na kirki barinsu suke a cikin watan Ramadan suna cewa ba lokacinsu ba ne kamar karantar da ilimi karanta hadisi Imam Malik yana rufe littafin hadisi ya cewa almajirai kowa ya tafi har rufe makaranta sai bayan azumi karanta hadisi ibada ce karantar da ilimi da koyon ilimi ibada ce amma suka ce yanzu ba lokacinsu ba ne watan azumi wata ne na alqur'ani ba ma watan azumi ba suka ce tun daga sha'ban an rawaito wasu daga cikin magabata ana cewa daya ga watan sha'ban za su rika komai da littattafai na fiqh littattafan hadisi su dawo ga alqur'ani tun daga sha'ban suke shiri to mun sai ya zama wannan kamar nafila ce a gare su da za ta zama sharar faji ga watan ramadan da mu sai kaga babu da wannan fiqh wasu sai kaga yadda suke rayuwa kafin watan Ramadan in ka zo cikin watan Ramadan haka za ka same su ya kamata a ce a karanta zama a majalisai in ma an zauna ya zama an canza kuma irin hirar da ake a canza irin hirar da ake sannan mutum ya canza rayuwarsa ga baki daya a cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamuran abin da ya dame mu Allah madaukakin sarki ya marma mu kisa abin da ya fi karfin mu Allah madaukakin sarki ya sauka mana Allah ya shiryar da shi gabanin mu tusa tausayin mu a cikin zakatun su mu kuma Allah madaukakin sarki ba mu ikon yi musu bayyana kan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ba mu ikon yin abin da ya dace cikin wannan watan mai barka karba mana ibadu ga baki da alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك